More music at houseofsongs.com.
So may sanka duniya zance na kuje wanda yake ka bar shi haushi sam karkaje ba a so a dole yarin ya ki kale ni tana na sidale duk munin ka wata kai mata kyau haka ne
Abin da yake hannun kadam ke shi kamar ta ba